تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 26 غوتن جماد الآخرة شكرا تدبودي لقريب لدى 41 إجراء تمنزل ثيراء محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine kuma yayi daidai da 20 daidai ga watan biyu shekara ta 2020 a shekarar miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka, littafin Riyadu Salihin, wallabar babban malami Sheikh Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji amalin da rahmasa. Wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babu istihbab qiyam Ramadan wa huwa at-tarawih. Yau kuma zamu tashi farkon babu fadli qiyam layla, babu fadli qiyam laylatul qadri wa bayani arja layaliha, wa bayani arja layaliha. Wannan babi yana cikin kitabul fada'il. Babin da zamu tashi akan sa yan uwa shine babin da zai yi bayani game da falalar qiyamul layl, falalar qiyamul laylatul qadar, da kuma bayani arja layaliha, waɗanne darare ne aka fi sa rai da kwaɗayin shi wannan dare mai albarka na laylatul qadar ya kasance a cikin. Wancan babobi da muka gabatar a baya dukkaninsu suna bayani ne game da sallar dare mutlaqan, ma'ana sallar dare gaba ɗayanta. Wannan kuma babi zai mana bayani ne game da sallar dare a cikin Ramadana, a cikin Ramadana ma kuma goma ƙarshe, don neman wancan dare mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya koye shi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wancan dare mai albarka da kuma bayani wanne darare ne aka fi sa rai dacewa da shi wancan dare na laylatul qadr, shi ne abinda za mu ji a cikin wannan babi insha Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala, malam ya buɗe wannan babi da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa inna anzalnahu fi laylatul qadr, haƙiƙa mun saukar da shi a cikin laylatul qadr, ila akhir as-sura, har zuwa ƙarshen wannan sura ta al-qadr. Wa qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, haƙiƙa mun saukar da shi fi laylatin mubarakatin, a cikin wani dare da yake mai albarka. Inna kunna mundirina, haƙiƙa mun kasance mu masu gargaɗi ne, inji Allah maɗaukakin sarki. Waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya buɗe wannan babi da su, dukkaninsu ayoyi ne da suke mana bayani game da wancan dare mai albarka wanda guda ɗaya ne tal a cikin shekara, a cikin kwanakin shekara 360 Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wani wata guda ɗaya ya sa shi a ciki. A cikin watan ma kuma sai ya zaɓi goman ƙarshe sai ya sa shi a ciki. Allah maɗaukakin sarki ce inna anzalnahu fi laylatil qadr, haƙiƙa mun saukar da shi. Wannan adh-dhamiru yarji'u ila al-Qur'an, ma'ana haƙiƙa mun saukar da al-Qur'ani mai girma fi laylatil qadri atkin dare na laylatil qadri shi kansa wanda alqur'ani da al'umma musulmi suke takama da shi Allah subhanahu wataala ya sauke shi ne katsokan a daren laylatul qadri ladan abbas tarjuman alqur'an radiyallahu anhu da shi da wasu sinsa daga cikin malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ne daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a wannan dare na laylatul qadr daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza Allah madaukakin sarki ya sauke alqur'anin gaba daya a dare guda to amma lada abba sai sai Allah madaukakin sarki ya rinka tsakura ko yana iban abinda ya dace gurgurdan bukata ta wasitan malaika jibrilu ana isar da shi ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana sauka alqur'anin an saukar da shi ne gaba ɗayan sa a wannan dare mai albarka amma ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka sauke wa shi a kirjin sa ba an sauko da shi ne daga lauhul mahfuz zuwa ina zuwa baitul izza wanda daga wannan baitul izza din ne Allah madaukakin sarki ya rinka saukowa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi daki ɗaya bayan ɗaya gurgurdan bukata gurgurdan lokaci wani lokaci a saukar da sura guda wani lokaci a saukar da ayoyi wani lokaci a saukar da wani bangare haka a cikin shekara 23 aka kammala saukowa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi sai Allah madaukakin sarki yake mana ishara a wannan sura yake cewa inna anzalnahu fi laylatil qadr haqiqa tabbas mun saukar da alqur'ani a cikin wannan dare na laylatul qadr a cikin aya ta gaba ta cikin surati dukhan Allah madaukakin sarki sai ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka haqiqa mun saukar da shi shine shi dai alqur'ani a cikin wannan dare mai albarka wanne ne wannan dare mai albarka shine wannan dare na laylatul qadri kamar da suratul qadri ta fassara dama alqur'anu yufassir ba'dahu ba'dan sashin alqur'ani shine ke fassara sashi babu yadda za a mutum ya fahimci alqur'ani hakikanin fahimta sai ya dauki sashin sai ya hada shi da sashi sannan ya fahimce shi yadda yake wata ayar ta ce ka dauko ta fassara maka wata ayar kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka mun saukar da shi a cikin dare mai albarka to sai wani ya tambaye kai ce wanne ne dare mai albarka sai ka ce mu koma cikin suratul qadri inna anzalnahu fi laylatil qadr kaga ka dauki alqurani ka fassara shi da me da alqurani shine mafi kyawun hanya ta fassara alqurani ta fassara alqurani da alqurani to malami suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan dare da laylatul qadr sun yi maganganu guda biyu suka ce magana ta farko Allah subhanahu wataala ya ambace shi da laylatul qadri saboda girman kadarinsa da girman sharfinsa da matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana li'idhamihi wa qadarihi ko wa li'idhami qadarihi walidhalika summiya bi laylatil qadri saboda girman matsayinsa da martabarsa shi sai Allah madaukakin sarki ambace shi da laylatil qadri dama aka ce abu ma'abucin kadari ne bi ake nufi ma'abucin girma ne ma'abucin falala ne shi sa a wannan dare ne Allah madaukakin sarki yake rarraba ayyukan bayi ake yin budget din shekara a wannan dare na laylatul qadr a wannan dare Allah subhanahu wataala yake yin budget din shekara da Allah madaukakin sarki yace inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirina sai yace me fiha yufraqu kullu amrin hakim amara min indina inna kunna musilina ma'ana a cikin wannan dare shine fiha a cikin wannan dare na laylatul qadri yufraqu kullu amrin hakim ake rarraba ake karkasa dukkan wani al'amari na hikima duk abin da zai faru a wannan shekarar Allah subhanahu wataala a wannan shekarar a wannan dare na laylatul qadri ake budgeting din shi yadda ka san gwamnatin ka ta tarayya ko ta jiha tana yin budget abinda za ta kashe a shekara da abinda za a yi a tsara shi a kawo a gabatar gwamna ya gabatar da na jihar sa shugaban kasa ya gabatar da na kasar sa to Allah madaukakin sarki a wannan dare na laylatul qadr yake budget din shekara an tambaye ɗaya daga cikin magabata mai suna Al-Hasan ibn Fadl, aka ce masa shin ba Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara komai ba tun kafin a halicci duniya da shekara 40? Yace eh, kware daga cikin wannan haka yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince, sai aka tabbata a gare shi ya bayyana haka. To sai aka ce masa me yasa kuma aka ce a wannan dare da lailatul qadr kuma ake kaddara wasu abubuwa? Sai ya ce abinda ake nufi kaddara shi shine a wacce rana abin zai faru, ya kuma zai faru, gwargwadon ya kuma zai faru, shine abinda ake a wannan dare. Kaga shine budgetin din da ake yi kenan a wannan dare da lailatul qadr. Sai dai bambancin budget din Allah madaukakin sarki da na mutane shine duk abin da Allah subhanahu wataala ya tsara a wannan dare shine yake afkuwa, babu abin da yake canzawa. Amma kaga mu budget din mutane akwai yaudara a cikin sa, akwai ƙarya, akwai zalunci, komai da komai akwai shi. Za a zo a budget, mutane suna su waɗanda suke da alhaki wajen budget din su cusa abin da suke, sai su cusa na ƙarya da yaudara dan azalunci na ƙasa. Budget din Allah madaukakin sarki babu zalunci a cikin sa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da Lailatul Qadri, daren da yake da girman sha'ani, saboda daren a wannan dare ne ake budget din shekara. Wasu daga cikin malamai suka ce abin da yasa aka ce masa Lailatul Qadri a saboda ya kasance dare ne da babu irin sa a cikin dararen duniya gaba ɗaya, shi kadai Allah subhanahu wataala ya ware shi. Shi yasa a cikin surar da yace inna anzalnahu fi lailatul qadri, sai yace lailatul qadri khairun min alf shahr, shi wannan dare kulli ɗaya kawai guda ɗaya khairun, ba fa cewa akai daidai ba, khairun yafi alkhairi min alf shahr, daga darare guda dubu, darare guda dubu kimanin wajen shekara 80 kenan. Shi kadai kai ibada a cikin sa yafi kai ibada shekara 80, kaga ashe girman sa ya isa. Allah subhanahu wataala ya ce tanazzalul malaikatu waruhu fiha, mala'iku suna sauka a cikin wannan dare, waruhu da shugaban mala'iku gaba ɗaya shine mala'ika Jibril, fiha a cikin wannan dare, salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah madaukakin sarki yake cewa wannan dare albarka ce da aminci a cikin sa har zuwa wayewar gari. Shi sa ɗaya daga cikin magabata Mujahid ibn Jabr yake cewa a wannan dare, dare ne da ya gagari shedan, shedan ba shi da tasiri ko katabus a cikin wannan dare, duk makircin shedan da kai da sai dai koma gefe, wannan dare ya karfin haka Allah madaukakin sarki ya kaddara a cikin. To shi sa dare ne mai matukar falala kwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya yi mu al'umma annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, mu ne mafiya kankanta shekaru daga cikin al'ummomin da suka gabata. Mu gaba daya annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce a'maru ummati ma baina 60 wa 70, shekarun da al'umma ta za su share a duniya mafi yawancin su shine za ga shekara 70 ko 60, shikenan kuma daga nan sai mutun ya tafi kuma sai a ji abin da shi. Wanda zaka samu kaji an ce yafi shekara 70 din ko ya kasa da shi ba su da yawa, amma mafi yawancin shekarun shine 60 70. Wanda al'ummomin da suka gabata akwai wanda akwai mutum da zai shekara 2000 da wani abu dishi shi kadai. Yanzu ko annabi Nuhu alaihi salam ka dauke shi, Allah madaukakin sarki ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasalati illa 50 ama. Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanansa, sai Allah ya ce falabitha fihim, sai ya zauna a cikin mutanansa yana da'awa, yana kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki alfasalati shekara 2000 illa 50 ama, sai dai shekara 50 ne babu, shekara 950. Wannan fa shekarar da'awa ce, yan uwa, shekarar da'awa ce kawai, kafin a turo annabi Nuhu shekarar sa nawa, an fahimta? Bayan an halakar da mutanen sa kuma shekarar sa nawa? Ina fata an fahimta. Kaga Allah dai zaka bashi shekara 2000 da wani abu. To haka annabawa, haka al'ummun baya suke kasancewa, suna share shekaru da yawa, shekara 2500 900. To kaga mutumin da ya shekara 2000 yana ibada, da kai shekara 60 kana ibada ko 100 baka kai ba kana ibada, da Allah ɗaya kuke, ladan da yake samu zaka same shi. To Allah madaukakin sarki sai ya kalli wannan, sai ya mana wannan tagoma shi, sai aka cillo mana wannan daren, mu kadai aka ba a cikin al'ummomin annaba gaba daya. Sai kasance idan ka aiki shekara a cikin, idan ka aikin alkhairi a cikin wannan daren shi kadai, za a baka ladan kamar kai aikin shekara 80 to kaddara kai shekara 20 kowace shekara a cikin shekara 20 din kana dacewa da riskan wannan dare na lailatul qadr kana ibada a cikin sa kaga samu dubu sau nawa kenan sau 20 tabanin sau 20 nawa kenan ina fata fahimta wannan mun kiyasta ne to ina kuma shekara 30 kai kai 40 kai 50 kai 60 kai 70 din kuma a ce kowace shekara dan uwa daga lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da ka rasu kana dacewa kai ibada a cikin ramadana a wannan goman karshen ka dace da wancan dare kaga kai ta irgawa 80 sau 50 sau 60 nawa zaka samu kaga insha Allah ta'ala kaga sai ai balancing din abu zaka yi ricin din wancan gap din da aka baka ina fata an fahimta to kun ga wata falala ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe wannan al'umma ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wanda ba a ba wa sauran al'ummomi ba hadisi na farko a cikin babin wa an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi daga annabi tsira da amince shi kara tabbata a gare shi yace man qama lailatul qadri wanda ya tsaya yayi ibada a wannan dare na lailatul qadri imanan yana mai imani da Allah madaukakin sarki wa ihtisaban yana kuma neman ladan da yake wajen Allah madaukakin sarki da wannan shar'i guda biyu yayi ibadarsa Allah subhanahu wata'ala manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi fa ba fa shine hadisin da muka karanta a baya ba man qama ramadana wannan ramadana aka ce gaba daya wanda ya tsayawa ramadana ya kiyamul layl a cikin ta ko ya sallar ashan a cikin ta tun daga farkon ramadana har zuwa karshe imanan wa ihtisaban shi ma aka ce kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma wannan yan uwa abin da ake nufi shine daren shi kadai kawai daren shi kadai aka ba wannan matsayin idan ka tsaya a wannan dare ka dace kai ibada imanan wa ihtisaban annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ya sa mu a ciki wa ani bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi abdullahi dan umar ibn al-khattab yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yake cewa wasu mazaje daga cikin sahabban annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi quru lailatul qadr quru an nuna musu lailatul qadr fil manami a cikin bacci ma'ana mafarki suke kenan Allah madaukakin sarki ya nuna musu daren da shi lailatul qadrin yake a cikin mafarki amma an nuna musu shine fi sab'il awakhir a cikin bakon karshe na ramadana bakon karshe na ramadana ana aka nuna musu shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sai zo suka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari wanda ya ba annabi labari cewa ya mafarki ya ga kaza wancan ma ya bada labari ya ce mafarki ya ga kaza kowa ya mafarki kuma duk mafarkin sa yazo daidai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ara ru'yakum qad tawata atfi as-sama'il awakhir yace naga dukkanin mafarkin naku sun dace da fadowa a bakon karshe na wannan wata mai albarka na ramadana faman kana mutaharriha wanda duk yake so ya nemi daren lailatul qadri falyataharriha fi as-sab'il awakhir to ya kirdade shi ya neme shi a bakon karshe na watan ramadana muttafaqun alayhi wannan hadisi shi ma bukhari da muslim ne suka rawaito shi cikin wannan hadisi malamai suka ce yana nuna mana girman matsayin mafarki na bayin Allah na gari mafarki na bayin Allah na gari wani lokaci sukan yi shi kuma ya kasance gaskiya ne ya gaskata har akan sanya shi a cikin abubuwa na yau da kullum na al'amuran mutane sai dai kuma malamai suka ce duk mafarkin da aka yi shi idan ya kasance ya saba wani abu da yake sananne ne a shari'a to ba za a aiki da shi ba ana aiki da mafarki ne idan ya kasance bai saba wa shari'a ba saboda haka ƴan uwa Allah madaukakin sarki yakan nuna wasu daga cikin bayinsa abutin kafin ya kasance sai Allah ya musu shi a cikin mafarki Allah madaukakin sarki yakan yi haka dan mafarki kala kala ne kamar yadda muka yi bayani wani mafarkin mutum zai yi shi ne kawai saboda ya sa abu a ransa haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rawa mafarki guda uku a cikin hadisin Abu Dawuda mafarki na farko shine hadithun nafs kawai ka sa wani abu a ranka ne kana son wani abu ko wani abu ya dame ka to idan ka kwanta bacci sai ka ta ganin sa a cikin bacci haka ne duk lokacin da wani abu ya dame ka zaka yi wani lokacin kana mafarkin sa kayi sau ɗaya kayi sau biyu ka sa shi ne a ranka hadithun nafs kenan akwai kuma al-hulum shine abinda shaitan yake zuwa ya rinka tsoratar da mutum yana firgitar da shi yana ragana da shi ne ya koma gefe masa da hali shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wal hulum min ash-shaytan shi al-hulum irin mafarki na ban tsoro irin sa daga shaitan yake kun ga ai shine da sarkin lokacin annabi Yusuf wancan ajizin Misra da ya mafarki da aka zo aka tara malaman fada aka ce ku bani labarin mafarki na me suka ce qalu abagasu ahlami sai suka ce kawai ai tatsuni mafarki ne irin wancan me bakon su ce ba su sani ba kun ga sai suka ce wai tatsuni mafarki ce kawai rikikitaccen mafarki ne ba shi da wata fasa kakka da mu kanka shi kuma a lokacin bai yadda ba sai da yasa aka je gidan kurkuku aka tambayo annabi Nuhu nan da annabi Yusuf alaihi salam nan da annabi Yusuf bai ba su fasara haka ne ala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasattum fadharu fi sunbili illa qalilan min haka to bai'ati sab'un shi ba'da zalika sab'un shidad ya qulna ya akulna ma qaddamtu lahunna illa qalilan mimma thumma ya'ati min ba'di zalika 'amun fihi yughasu an-nas wa fihi asiruna ya bas fasara mafarki to shi sa shi mafarki irin wannan wanda yake al-hulm na shaytan galibi shaytan yakan zo ne firgita mutum galibi idan mutum ya kwanta ba da alwala ba babu wata addu'a to shi dan yakan samu dama irin wannan akan sa wannan lokaci ko mutum yakan irin wannan mafarkin idan shi dan yana so ya cutar da shi bai samu dama ba sai ya rinka kamar abinda bawo shi yake cewa daga nesa nesa irin kokarin firgita shi a cikin mafarki dai hakan ta kan faru mafarki na uku kuma shine mafarkin da yake arbu'uya shi ana kiransa ne arbu'uya mafarkin da yake galibi bayan Allah na gari sai kan yi shi kai mafarki wani abin alkhairi ya samu dan uwanka sai kuma abin ya tabbata hakan yake yi shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda suka fi ku gaskiyar mafarki mafarkin sai zama to gaskiya su ne wanda suka fi ku gaskiyar zance dan mutumin da yake makareci ne ya saba labarin ƙarya to mafarkin sa shi ma makareci ne ina ba ta amfani haka annabi ya tabbata amma mutumin da yake kokari ya kare harshen sa wajen fadin abin da bai sani ba to galibi zantittukan mafarkin sa ya fi zamtuwa shine gaskiya Allah ya samu dace. To kun ga wannan hadisi mafarki sabai suka yi Allah madaukakin sarki nuna musu cewa ga inda daren yake. Amma kuma ba nuna musu ainihin inda wannan dare bane sai dai an nuna musu bakon ƙarshe ne. Bakon idan Ramadani 23 to a wannan bakon ƙarshe aka nuna musu. Sai anan za ku iya samu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to duk wanda yake neman sa yake so ya riske shi ya same shi. Da ya kokari ya dage da ibada a wancan bakon ƙarshen sai ya same shi. Shi kansa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba. Ba taba samu wani hadisi da ya ta'ayyini da yake kadar cewa ga daren da yake ba sai dai ce musu ku neme shi a goma karshe kabe da zamu zo mu ji sauran hadisan insha Allah ta'ala wa anna aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai na aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi ya kasance yujawiru fil ashri al awakhir yana yin mujawara abin da ake nufi mujawara shine ya killace kansa ya koma gefe dan ibada dan yin ibada shine i'tikafi i'tikafi da yake yi a goma ƙarshe shine yake yana yin mujawara a masallaci ya baƙunci masallaci ya killace kansa a wani guri dan me dan ibada kawai amma a wani lokaci fil ashril awakhir a goma ƙarshe na watan ramadana wa yaqulu yakance taharrau laylatal qadr fukir dadi kunemi dare na laylatul qadri fil ashr al awakhir aguman karshe min ramadana na watan ramadana wannan hadisi shi ma muttafaqun alayhi وعنها وانا ديسي شما دي انكر قوشة لنا إشاء رضي الله عنها ألا كارمت إدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتأكيك ما زنتيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم يتي تحروا ليلة القدر في الوتر كنيمي درا ليلة القدر أتكي وتري نعكت وتري شيني مارا لمبر دباتر الأنقوى لايا أكو بير بقوي ترى شيني مارا من الوتر في الوتر من الأشهر الأواخر من رمضان أتكين قوما قرشي نوات رمضان رواه البخاري وانا حديث إمام البخاري في تردش يقوى إذا ما كان لنا حديثا دمت كارن تاكو سنغو دابيكو أكو أجرزاه غا دكا نسو سنداتي سنتاري أكن نونا منا شيوانا داري ينا قوما قرشين دا النبس إرادة أمسي سارة تبتا أقرشي يكا سنتي أقوما تأكي يكين أبنى يكي رسونا إيتكاف agoma tsakiya yake itikafi da an yi goma ga wata sai annabi tsirada amince tsara tabbata gare shi ga shiga itikafi kamar yadda hadisin muslim ya nuna har sai da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya bayyana wa annabi tsirada amince tsara tabbata gare shi wannan dare da kake nema fa agoman ƙarshe yake ba agoman tsakiya to annabi tsirada amince tsara tabbata gare shi yayi goman tsakiyan sai kuma ya zarce sai ya goman ƙarshen a lokacin wannan shekara sai aka samu yayi goma guda nawa kenan yayi itikafi a cikin kwanaki nawa kenan kwana 20 sallallahu alaihi wasallam haka abin ya kasance to shine sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ga sahabbansa cewa duk wanda yake neman wannan dare mai albarka ya neme shi a goman ƙarshe daga yanzu so da Allah madaukakin sarki sai ya sauƙaƙe mana sai kasance daga yanzu idan zaka neme shi ne a goman ƙarshe to a goman ƙarshen ma saboda jin kai da Allah subhanahu wataala a gare mu sai ya ƙara sauƙaƙe mana shi sai ya ce mu neme shi a cikin wutiri mu neme shi a cikin wutiri wanne ne wutiri kamar da na faɗa shine 21 23 25 27 29 yana cikin ɗaya daga ciki kamar da wannan hadisi ya bayyana mana shi yasa akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbata a gare shi da aka nuna masa shi ma da kansa sallallahu alaihi wasallam an nuna masa daralaitul qadri an ayyana masa shi ga cikin kwanan da ga cikin ranar da yake annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fito daga gida da sauri dan ya ga wa sahabbansa abin da yake faruwa yana zuwa sai tarar su suna musu a tsakanin su ina fata fahim ta ana ta jayayya kamar yadda yake aka zo na amince ana ta musu kai wallahi baka isa ba kai haka sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce an nuna mun lilatul qadri a cikin mafarki amma wannan musun da kuke sai aka mantar da shi yace to amma dai a lokacin na ganni ina yin sallah an yi ruwan sama masallaci ya kece ruwa ya zubo ina yin sujjada akan tabo da ruwa akan sa tunda masallacin annabi tsira da amince tsara tabbata gare shi babu abin nan a ciki ko ba shimfada ko kace ba carpet ba tabarma babu ma hatta da dima babu ba dabe so da kasa ce kawai idan aka yi ruwa idan ruwa shiga cikin ta ya ta yi me za ta kwabi to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai na ganna ina sujjada a cikin ruwa da tabo sahabban da rawi hadisi yake cewa daren 21 sai ya dace da daren da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi musulmi zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam sai kasance a wannan dare aka samu wannan ruwan sama da masallaci yake ce ruwa ya zo ciki annabi ya sujjada akan tabo da ruwa akan sa ina fatan fahimta wasu daga cikin malamai kamar yadda ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yahi kai to zan tittika har 46 har 46 wanda malami ya ce lokaci kaza ne wanda ya ce kaza ne haka amma dai da yawa daga cikin magabata su kuma sun tafi akan daren 27 ne shi yasa zaku ga hatta mutanen mu sun ba da amanna a daren 27 ne zaka ga wani tunda aka fara kiyama lalin bai ba shi ko ashan ma baya yi amma da an ce daren 27 sai ya tashi ya to zai ganshi ya to an shan kai kenan ya to zai ganshi shikenan sai yazo kuma daren 27 da banyan shi shikenan da safi sai ya ruga ai ji an ganshi ji an sha kuka shikenan kuma daga nan ba zai kare ba sai wata shekara 27 irin ya kare ba Allah ya kiyota to da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa a neme shi a daren 27 to amma dai abin da yake na zahiri an uwa shine annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi bai ayyana wanda dare yake ba 21 ne 23 25 bai ayyana ba amma dai mun san goman karshe ne kuma mara sai malabai suka ce me zai hana dan uwa wannan goman karshen idan ta zo gaba ɗaya karaya ta da ibada idan karaya goman karshen na gaba ɗayan ta da ibada ka fa dace da shi dan uwa in dai kai wannan goman karshen gaba ɗaya ka dace kawai kada ka tsaya maka na cewa wanda dare ne wanda dare ne a'a kakka damu insha Allah ta'ala ka dace sannan yan uwa mu lura da wani abu wanda wani irin abu ne da haizu bai gama barin kan mutanen mu ba ko ta alama ba ko wani abu ake gani ya kasance shi ne da yake kadarin mu har yanzu akwai irin wannan abin Allah kuwa da akwai wata mata da tace ta ganshi aka ta zuwa gidan ta yin barna ana ta tamar wallahi ko aka ranka shiga daga makota ba abin da ake gani abin da malamai suka ce kawai shine za a fahimci daren da yake akwai aminci a cikin sa to idan rana ta bude ko da a washe garin sa ba za ta bude da irin zafin nan sannan dare ne da yake cike da aminci gari zai sanyi ba sanyi mai cutarwa amma zancen za ka ga kaza za ka hango kaza za ka yi kaza wannan duk tatsuniyar ce ba shari'a ba ce tatsuniyar ce so za ka kai babu ruwanka ba da cewa sai ka tsaya ka ga kaza ka ga kaza kawai dan uwa ka yi ibada kai ibada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbas yake da shi dahir ne da shi Allah madaukakin sarki ce ya gafarta masa duk abin da ya aikata da ma wanda zai aikata duka amma idan goma karshe ta shigo bari ku ji yadda yake sallallahu alaihi wasallam wa anha wannan hadisi shi ma dai an karbo shi daga uwar mu'minai na Aisha radiyallahu anha Allah kara mata yarda kala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al-ashr al-awakhir idan goman karshe min ramadana na watan ramadana ya shigo ahya al-layla yana raya daren duka wa ayqadha ahla ya tashi iyalinsa kowa ya tashi kada ku manta a baya muka ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko da dakin da Aisha yake idan zai ibada baya tashi sai ya kusa gama ko yace ta tashi tayi me tayi wutuli amma yanzu kowa sai ya tashi haka sannan muka ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi baya raya daren sa gaba daya amma idan ramadani ya shigo wannan goma karshen dan uwa ba a bacci ba a sakaci kai bacci gurgurda yadda ka samu dan karsashi a jikinka yadda ka yi ibada kana da bukatu da yawa falga sanan kana da su to ko saboda bukatun nan naka me zai hana ka raya da ranka dan ka gaya wa Allah madaukakin sarki abin da ke tsare da kai darare ne masu tsada wanda babu irin su kuma idan suka wuce sun wuce kenan har abada ko da Allah ya kai ka wata shekarar ba fa wadancan bane wasu ne daban wadannan amma dai wadancan kai asara sun wuce kenan to menene zai dauke ka dan uwa ka rasa wannan dare annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kullin da yake wajadda wa shadda al-mizar ya dage ya zage dan tsansa aka ce shadda al-mizar mizar shine yake da suna abinda ake daurawa ku zani da mata suke daurawa idan suka daura shi aka yi irin mugun daurin nan da baya kuncewa to shine shadda al-mizar an daure an zage dan tsi da wuce shine kace an zage dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbas sai da shi amma kal irin ibadar da yake ya lil asaf mu kuma da bamu da irin wacce tabbas din kal irin tamu shine kal irin tamu ka kwatanta mu ya kamata a ce muna kun ga sabai da suka fi mu fahimta da suka je aka gaya musu ibadar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suka ce ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mu ina shi shi fa an ce an gafarta masa zanuban sa wanda ya gabata da ma wanda zai idan ma zai duk an gafarta sai suka ce ai sai sun ibada sama da abinda annabi yake tare da cewa kuskure ne wannan gunoyi ne amma da kun fahimta sai ko suna gani cewa tunda shi annabi an gafarta masa yanzu aiki akan wa yake kenan akan me yake shi ya riga ya hai to amma mu kalle da muke kai ka ce mu aka gafarta shi ko ba a gafarta masa wallahi ko kai ka ce mu aka ce kowa daga cikin mu an masa wayi an ce an gabarta masa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne yake jiran gafara daga baya haka ake ibada kowa ya shanta ki azumin ma da ake sa rai azumin da ake sare za a samu canji da sauransu a lokacin wasu suke fitar da sababbin tsiyata ko da suke su kuma a lokacin a cikin watan azumi sababbin fitintunu a lokacin ake ake bujiro da su wanda tashi dalu na aljami Allah mafi sarki ji dan da daure su shi kuma a lokacin sabon shadancin su a lokacin yake tashi Allah ya kyauta wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito a cikin wata rawaya ma sai tun nuna mana cewa annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi kaura cewa iyalansa ma yake a wannan goma karshen duk abin da ya shafi saduwa da iyali da kunje da annabi da yana ta yake ba dan yaramta kansa ba a'a dan ya rayu wadancan daraja kaga idan abin da yake na halak halak malak ɗinka Allah madafin sarki halakta maka ka aurace masa ya kuma abin da yake na haram dan uwa ya kuma abin da nake kawo kina ya kake ganin abin da yake na haram na halak Allah ya halatta maka amma annabi ya bashi dan ya samu wancan abin ya kuma abin da yake na haram dan uwa wani fa sai an sharuwa sannan kuma zai tafi neman abin da yake na haram wani babu ruwansa ma ana azumi babu ruwansa abin da yake da mai zaka ga ana cikin azumi wasu sun je sun shiga makabarta suna yin shaye shaye ana azumi fa ga makabari a kusa da kai wanda ka san na ciki ya mutu fa ba zai ƙara dawa ba har abada kuma kai ma nan za a saka amma nan mutum zai je kuma yana saban Allah a wajen wannan wace irin zuciya ce ai ko dutse da bushewa sai ya kamata a ce idan ya kalli abinda yake cikin makabarta ya dan yi laushi dan ko dutse idan ka tatar da shi Allah yana ganin girman Allah thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa Allah ce wa inna min al-hijarati idati la baya tafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah daga cikin duwatsu akwai wanda yake gangarowa akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito duk saboda mai saboda tsoron Allah amma wallahi zuciyar wasu daga cikin wallahi ta fi dutse taurari duk abin da zaka ga musu Allah babu ruwansu abu ɗaya ne yake musu wa'azi kawai su gansu a cikin kabari mutum kawai gan shi ya mutu ba abin da yake iya masa wa'azi Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da ku Allah ya ganar da ku wa anha qalat wannan hadisi shi ba dai na uwar mu menene na Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi ya kasance yajtahidu fi ramadana yana yin kokari ya dage a cikin watan ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi irin dagewa da kokarin da baya yi a cikin watan da ba ramadana ba wa fil ashr al awakhir minhu haka nan kuma yana dagewa yayi kokari a cikin goman karshe na ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi irin dagewa da kokarin da baya yi a cikin kwanakin da ba waɗannan goma ba wato yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi dauki ramadana dagewa da yake duka ibadunsa karatun alqur'ani sallolin nafilu raya dare sadakarsa kyautarsa zikirinsa duk wani abu nasa idan ramadana ya shigo karuwa yake ninkuwa yake to sannan kuma a ramadana ma idan goma karshe ta zo abin da yake a ramadana ma kuma sai karin kawo ina fata an fahimta yawa abin da yake a cikin ramadana ma kuma idan goma karshe ta zo kuma ninkashi yake kare kuma sai ya kasance aikin ya kara karo duk dai ana yin wannan ne dan me dan a dace da rahmar Allah madaukakin sarki rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa anha wannan hadisi shi ma dai an karbo shi daga uwar mu'minai nana Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita in alimtu ayya laylatul qadri ma aqulu fiha ya manzon Allah kana gani idan da zan san cewa wanne dare ne dare laylatul qadri me ya kamata na fada a cikin sa qala sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce mata quli kice allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya ubangiji haqiqa innaka afuwun kai me afuwa ne tuhibbul afwa kana kuma san yin afwa fa'fu anni kai min afwa abin da ake kira da afwa shine huwal abin da ake nufi da al'afu shine huwal mutajawizu an sayyiati ibadihi shine mai kawar da kai ko mai yafewa da kurakuran bayinsa shine afu daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki afwa tana tafiya ne da al'afu yana tafiya ne da al-qadim ma'ana mai afwa kuma mai iko galibi mu wayar dabi'ar mu take dan adam shine muna yin afwa ne idan muka kasa cimma abinda muke so mu cimma idan ka kasa cimma mutum galibi wani sai kai masa afwa amma Allah madaukakin sarki shine al-muqtadi shine kuma al-qadir kuma shine al-qadir subhanahu wa ta'ala shine mai cikakken iko a cikin akan bani komai a ƙarƙashin kulawarsa da ikonsa da gudanarwar sa yake tare da wannan iko cikakke da yake da shi a kanka idan ya ga dama idan ya so kuma sai ya yafe maka abin da kai yana da cikakken ikon da zai kama ka amma sai ya kawo da kai sai ya rabu da kai Allah madaukakin sarki komai da ka sani a duniya randannarsa ce zai iya maka azaba da ita wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu komai da ka sani da dinin Allah subhanahu wa ta'ala iska ba ka kuma da Allah ya lakar da su da iska ba fa arsalna alayhim rihal aqim ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karami iska Allah madaukakin sarki ya lakar da su ku duba abin da dan adam ya fi bukata ruwa wasu da ruwa ka lakar da su da ruwa ka halakar da su duk wani abin da ka sani rindinar Allah madaukakin sarki cin Allah ya so sai maka azaba da ita ba sai Allah ya turo maka wai mala'ika ya zo ya shaƙe ka ba a'a ina me yake zagaye da kai me kake gani naka ne sai Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe ka da shi sai ya kama ka da shi idan aka bijirewa Allah madaukakin sarki sako ya sako sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe mutane sai ya turo ɗaya daga cikin rindinar sai ya dora mutane cuta ɗaya daga cikin abin da yake jawo yawan cututtuka daga cikin mutane wallahi sabo ne yawa sabo ne fadima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir amma asabakum min musibatin fadima kasabat haka Allah bai ce abin da yake samu ku nan musibu cututtuka da talauci a jarabe ku da mugayen azzaluman shugabanni duk waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ce fadima kasabat aydikum abinda hannun mai yake aikatawa ne Allah ya ce a hakan ma wai afu an kafir da yawa Allah kawai da kai yake bashi walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahariha min dabba inda duk abinda muke a ce Allah sai ya kama mu dan Allah kai ka kalli kanka ni ma na kalli kaina abinda muke a ce kuma sai Allah ya kama mu dan Allah zama kai labari ba ko dab ko abu mai rarrafe guda ɗaya a doron ƙasa wallahi ba za ka gani ba za ka ƙara ganin sa amma Allah madaukakin sarki rabuwa yake da mu ya kawo da kai rabuwa yake da mai kowa da kai kai shi yasa waɗannan cututtukan da suke ta yawo a duniya ana ta kuka duk duniya an rasa yadda za a yi duk technology da ci gaba da sauransu an kasa shawo cutarsu wallahi rundunar Allah ce karama Allah madaukakin sarki tura ta a koma a bawa Allah madaukakin sarki a haƙuri a yi banbaki a koma zuwa gare shi a gani wallahi sai ya yi ta wallahi sau haka duk wani bincike da za a yi abinci ko kaza Allah ya shirman banza ne Allah madaukakin sarki ya rage a bamu makuta Allah ya samu dace saboda haka al'afu yana tafiya ne da al-qadim Allah yana da afwa amma kuma ba dangane jin tsoron ka ba a'a yana da iko akan ka amma sai maka afwa sai ya fi maka shi yasa Sayyidina Umar yadda Allah ya tabbata a gare shi akwai wani daga cikin sahabbai wanda yake na kusa da Sayyidina Umar ne sai wani dan uwansa daga ƙauye ya zo shi na kusa da Sayyidina Umar din sai ya ji labari an ce kai mutumin fada ne sai mutumin halifa ne kai ce ai kwarai da gaske abu ne na gaba gaba sai da Allah kai ne mu gaisa mana sai ba matsala ashe shi wannan ba ƙauye akwai abin da ya kuduro a cikin zuciyarsa aka shiga aka je gaban Sayyidina Umar aka gaisa sai wannan ya dan uwana ne yana so ya dan yi magana da kai yana bude bakinsa kawai sai ya fara faɗaɗe maganganu ga Sayyidina Umar azzalmai ne ku baka ba mu kaza baka kaza maganganu bakake ya Sayyidina Umar ya fusata ya fushi zai ɗau mataki a kansa sai wannan sahabi na kusa da shi da yake ya san Sayyidina Umar aka ce shi waqafin inda kitabullah duk inda yake da an ce masa da an kawo masa ayat alqurani to zai tsaya a wajen sai ce masa khudil afwa wa amuru bil urf wa a'rid an al-jahil da hada min al-jahil sai kai hakuri kai afwa kai riko da kyakkyawan abu ka kawo da kai daga jahilai ce wannan irin sun sayyidina umar wallahi kawai shikenan sai zan tanye wuce to kun ga irin wannan abu da ake bukata sayyidina umar yana da kowanne irin iko da zai cuta da zai dau mataki akan wannan mutumi amma kawai sai ya rabu da shi me yasa saboda an karanta masa ayatul qur'ani inda za ka karanta wa sayyidina umar ayatul qur'ani duk wanda zafin nasa kamar auduga zuciya sai take kuma za ta tausasa radiyallahu anhu ko ana gani anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi babu fadl siwak wa khisal fitra Allah ma ukin sarki yasa mu dace abinda muka fadi dai Allah ba mala dan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته